su al'amarin nan fa ina mai ga maka Mallam Hassan ya la kai la haula wala quwwata illa billahi, saboda al'amarin jihar Zamfara abu ne wanda yake ya fara tun 2011 wannan matsala ta faru, har yanzu kullun ci gaba take yi ba raguwa take yi ba.
Ibrahim Ahmad Janyau kenan jagoran wata kungiya da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara ke kokawa bisa sabon halin kashe-kashe da jihar ta sake fadawa ciki. To sai dai kuma a daidai wannan lokacin da Zamfarawan ke kokawa, sojojin kasar su ma sun sake sabunta kai harare ga 'yan ta'addan, kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ke shaida min.
Wato wannan hari an kai shi ne a jiya a garin Tsibiri da kuma manya na karamar hukumar Zumi ta jihar Zamfara, inda rundunar sojan sama ta Operation Hadirin Daji, wato a ƙarƙashin Operation Accord wanda aka fara gudanarwa a nan yanki na jihar Katsina da Zamfara, suka samu nasarar kai wannan hari ma waɗannan tanfashi, kuma sun samu halaka da dama daga cikinsu. Wannan wato hari da aka kai shine na biyu, na baya-bayan nan ma shine wanda aka kai yau, kuma an samu halaka mutane da dama. Wannan yana ɗaya daga cikin wato sabon tsare-tsare da aka yi na wajen samar da bayanai na musamman daga mutane suke badawa da kuma wanda ake samowa. Wannan ya taimaka kwarai da gaske, kuma za a ci gaba da kai wannan farmaki. Kai kamar yadda ka sani cewa sabon Operation Accord wanda ake yi domin a ga cewa an cimma gurin wato fatattakan waɗannan masu sata shanu da kuma waɗannan 'yan fashi a wannan yanki na jihar Katsina da jihar Zamfara. Za a ci gaba da yin haka din.
Ibrahim Janyau da suke fafutukar samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara ya ce lallai kam a yanzu suna ganin kwazo irin da sojojin.
Abu ne wanda muka ji daɗin sa, saboda akwai rahotanni da yawa a wannan yanki na arewa ta Zamfara, akwai abubuwa da ke ta faruwa yankin Zurmi, magabacin Zurmi, abinda ya zo har yammacin Zurmi ya shiga cikin birnin Magaji da kuma Shinkafi local government. Gaskiya bisa rahotanni da yawa da mutanen da ke yankin sun ce an dan samu saukin, saboda sojoji sun zo sun yi aman wuta a wajajen da suke, kuma an samu nasarori waɗanda an kashe da yawa cikin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabi al'umma, kuma an watsa tsansanin su.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon hoɓɓasa na dakarun ƙasar zai kai ga samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara da ma makwabtanta. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.